gabda za a gudanar da zaben na ranar Asabar din da ta gabata. PDP mai mulki a jihar ta Zamfara ta yi korafin an kashe mata wasu daga cikin magoya bayanta. Yanzu kuma sai gashi bayan an kada ƙuri'a a Asabar din nan Lahadi da Marece, sai kuma tsohon gwamnan jihar Abdulaziz Yare yayi hira da manema labarai inda yake korafin jam'iyyar APC game da zaben da aka ce bai kammala ba.
So abinda aka yi jiya gaskiya magana shine bamu gamsu da abinda aka yi ba, kuma mu abinda muka nemi jami'an tsaro duk da muna APC kuma ƴan jami'an tsaro na karkashin gwamnatin APC suke aiki, amma bamu yadda muka ce a taimake mu da ƙuri'a guda mu ai hasali. Ni na faɗa ma GOC na wannan yankin cewa ƙuri'a guda ta haram bana so. Abinda ɗaya muke nema a bada tsaro, kowa ya zo ya zabe yanda ya kamata. Abin takaici hakan ba ta samu ba. Jami'an tsaro ko ai musu bazata ko kuma sun yi sakaci da aikinsu, saboda a gaban sojoji da ƴan sanda hasali brigade commander yana zaune a wurin da aka yi wannan aika-aika. Akwai director na SSA inda aka yi wannan aika-aika. Akwai ƙananan ƴan sanda matsakaita suna a wurin. Wani bala zai ɗauki akwatiyar fasa ya tafi a wasu, kuma shikenan. Sai daga baya aka wani har-har aka je aka ɗauko yaransa guda biyu aka ɗauri nuna wai sun fashe akwati. Alhali wanda fashe akwati shi an bar shi ya tafi. Saboda wani irin aiki ne? So mu ƴan jam'iyyar APC wanda muna da dama a Najeriya cewa mu hito mu yi zaɓe ko mu zaɓi abin da muke so, za mu shiga sauran zaɓen da ya rage, amma da sharaɗi. In za a ba da tsaro ƴan ƙasa su zaɓi abin da suke so.
Na tuntuɓi shugaban jam'iyyar PDP in ji shin wani martani zai bada dangane da korafe-korafen da jam'iyyar APC suka yi.
Sunana Aretu Kurmuta da katako shafin PDP Zamfara State. To wannan magana da yake faɗi ba gaskiya ba ne. Duniya duka ta san shi ta san mu. Ya yi mulkin tsawon shekara takwas, duka illolin da ya haifa jihar Zamfara duniya ta sani. Kuma wannan al'amarin da yake faruwa zaben ɗan majalisa ne na yankin Bakura, amma kana ganin yadda shi da makarraban shi ya je ɗauko mutane daga Abuja mai da abun ya da kasan tashin duniya. Mu jam'iyyar PDP ba sai 'yan ta'adda ba ce, ko ba mu ta'addanci, ko ba mu son azalunci, ko abin da muke ƙoƙari mu kare rayuwa ko al'ummar mu na jihar Zamfara.
Tsohon gwamnan ya fice kun saye ƙuri'u daga hannun masu zaɓe. Me zaka ce game da wannan lamari?
Ah, wannan labari ne kai ba. Mun tabbatar mutanen yankin Bakura PDP suke yi, kuma tsakaniya da Allah mu dukkan ƙuri'a da hadda an jefa ta gaskiya da gaskiya ce, amma rigim su suke rigim dan mu muka ga abin da suka yi. Da kashin hankali da kayan ta'adda da tutar da al'ummar mu, kuma wanda ya kamata ya fahimci cewa jihar Zamfara jiha ce. Abin da yake yi na mulki shi da aka yi zalunci da suka yi ya riga ya wuce, kuma yanzu muna da mulki kuma ya dawo ya ce a ce zalunci al'umma ba za mu yi da wannan ba. Lijina gwamnati ba zai yi da wannan ba, sannan mutanen jihar Zamfara sun san cewa mai girma gwamna mutum da ya zo wannan mulki Allah ya kawo shi, kuma sun samu sauki kashi 80% na tsaro. Duk duniya ta san da haka. Ya je Abuja ya ɗauko tafsa, ya ɗauko sojoji, ya ɗauko 'yan sanda, abubuwa na tashin da ne kasar a tashin duniya.
APC ta kuma zargi PDP da yin amfani da jami'an tsaro don cimma burinta na cin zaɓe. Haka lamarin yake?
Wallahi Alhaji, mu muna da evidence da ɗauko tsohon APC shi suka ɗauko 'yan sanda daga from nowhere, ba mu san su ba. Suka ɗauko sojoji from nowhere daga Zuru daga ina suka kawo don a ci mutunci al'umma su ci zaɓe da ƙarfi. Da evidence su kuma mun sa abin suka aikata.
Stanley Shabi Malumfashi, murya Amurka, daga Gusau.